An gudanar da jana'izar mutane 31 da suka mutu a sakamakon hadarin jirgin ruwan kwale-kwale a jihar Niger, Nigeria. Tun a cikin daren ranar 30 da ta gabata ne dai jirgin ruwan kwale-kwalen ya kife da mutane sama da 300 da suka fito daga garin Sabuwar Gwajibo ta jihar Kwara. Akan hanyar su ta zuwa taro na wani maulidi a garin Tsohuwar Gwajibo da ke yankin karamar hukumar Makwa ta jihar Niger. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger, Abdullahi Baba Ara, ya ce an samu yin jana'izar mutane 31 da aka samu gawarwakinsu a ranar Alhamis din nan. Bayan da aka samu mutane 150 da ransu, yayin da gwanayen ninkaya ke ci gaba da aikin lalubo mutane sama da 100 a yanzu haka.
A alal hakika zuwa yanzu dai mutane guda 150 su ne aka samu aka ceto da ransu. Wannan an ceto su da ransu, alhamdulillah. Wa'inda suka jikata kuma suka zanto babu ransu. Yanzu halin yanzu ke gama kan nan, yanzu hakan nan didigi ya bamu nan ba kaman guda 30 su ne wanda aka samu ba rai sun cika.
Na'am, to ko mutun nawa ake nema yanzu a cikin wannan ruwa?
Alai Nasiru, a situation an da aka ce jirgi ya dauke da kimanin mutane 300, an samu fiye da 150 da aka ceto su lahiya lau. Sannan nan waɗanda suka jikata, waɗanda suka rasa rayukansu, mun samu guda 31. So in ka hada 150 ga 31, kaga ana neman kusan 100 kenan, ko kusan 100 da wani abu ake nema insha Allah.
To shi ma dai shugaban hukumar Hyperdeck mai kula da garuruwan da ke da gabar ruwa masu tashoshin samar da lantarki a Najeriya, Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri, ya ce sun bayar da cigiyar gawarwaki a sauran garuruwan da ke gabar wannan kogi na Niger.
Akwai kungiyar masu jiragen ruwa da ma'aikatan gwamnatin jiha da ma'aikatan haifarin su ne ke can tare da mutanen gari. Domin ana asila kuma an ba da cigiyar gawarwaki ko ina bakin ruwa saboda wani lokaci jawar na zuwa nisa.
Kuna kaman fargaban ko ruwa ya wuce da wasu kenan?
Kwarai da gaske, ai saboda kaga volume na ruwan yana karuwa ne.
To yanzu kaman su iyalan wayannan wayanda abun ya shafa, akwai wani tallafi da ita hukumar ku ta kai koko dai ana shirin kaiwa ko da me yayi matsayinku yanzu?
Ana da yake ana bincike a samu makasudin mutum nawa ne, haka samu bayanin rasuwar nasu da kuma yadda iyalansu suke. Ya Allah ya da kamar yadda muka saba daman da duk aka samu irin wannan, to ma'aikatanmu suna ba da cikin lafi ga iyalan waɗanda aka bari.
Tuni dai masu sharhi akan lamurra a Najeriya ke cike da fatar ganin hukumomin Najeriya sun ɗauki mataki mai ƙarfi da zai tunkari wannan matsala ta yawaitar samun haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya da ke haddasa tafka asarar rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.